لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ‘yan uwa, muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta’ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci, a wannan safiya ta ranar Juma’a, a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta’addibi, domin ci gaba da karatukanmu na lugha, musamman daga cikin littafin Al-Maqamat maqamata Al-Shaykhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna 27 ga watan Safar, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 23 ga watan tara shekara ta 2022. Darasi da ya gabata a jiya mun gama maqama ta 31 mai suna Al-Wasiqiyya. Wanda muna da faɗakarwa ɗaya-ɗaya shine daidai gabar da yake faɗa lokacin da yake masa hallaka fil musahabati ila al-baqiha li uzawwijaka bi ukhra maliha, yace masa shin ko zaka abuce ni zuwa birnin baqiha domin na aura maka wata kikkiawa ta daban. فَأَقْسَمْتُ لَهُ بِالَّذِي جَعَلَهُ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كَانَ, sai nayi masa rantsuwa da Ubangijin da ya maida shi ma'abucin albarka a duk inda ya kasance. وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِمَّنْ خَانَ فِي خَانِ, bai maida shi ba daga wanda yayi ha'inci fi khanin a masaukin baki, ma'ana ita ce hotel. إِنَّهُ لَا قِبَلَ لِي بِنِكَاحِ حُرَّتَيْنِ وَمُعَاشَرَةِ بَرَّتَيْنِ, yace masa aini ba ni da iko game da auren wato ƴaƴa biyu, haka ba ni da damar da wato zan zauna da wato kishiyoyin juna mace biyu. Faɗakarwar mu anan innahu la qibala li shine muka manta ba mu zo da ash-shahid. Ash-shahid هناك في سورة النمل قول الله سبحانه وتعالى ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. شين يجي إنه لا قبل لي يجي بان لإيكو بنكاح حرتين غمد أورن واتو مچبيو ومعاشرة درتين. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi maqama ta gaba. Alal musannif rahimahullah ta'ala, al maqamatu 30 as-suriyya. Malam Allah ya ji kansa na fada wannan maqama ce ta 30 wadda ake kiranta da suna as-suriyya bisad, wani birni ne daga cikin biranen Sham wanda yana gabar teku. An gane ko ba Suriya ba ta yau, ita wannan Suriya ta yau Bisin ne, ita kuma wannan Biswad ne. Haka Al-Harith ibn Hammam Al-Harith dan Hammam ya hakaitu annahu qala shi yake fada irtahaltu min madinatil mansur ila baladati sur wani lokaci na labta wato daga madinatul mansur madinatul mansur suna ne daga cikin sunayen Baghdad an ambace ta da wannan suna domin danganta ta zuwa wanda ya assasa birnin wanda ya gina ta wato shine al-Khalifa al-Mansur shine Abu Ja'far ibn Abdullah as-Saffah al-Hashimi al-Abbasi wanda ya dauki khalifancin wannan birni da ya gina da ya assasa birnin Baghdad a shekara ta 133 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan yana dan shekara 41 bayan Allah ya ma mahaifinsa rasuwa shine Abdullahi Safa shi a lokacin nan ma yana can Makka to aka tura masa sakon cewa wato mahaifinsa Allah ya masa rasuwa kuma yayi wasiyar shi zai dauki khalifanci shi al-Mansur shine Abu Ja'far ibn Abdullah an gane ko Abu Ja'far Muhammad ibn Abdullah sunan shi Muhammad ibn Abdullah as-Saffah al-Hashimi al-Abbasi ko shine yace irtahaltu na labta min madinatil mansur wato daga birnin Baghdad ila baladati sur izuwa birnin sur falamma hasaltu biha barifatin wa khafdin wa malika raf'in wa khafdin lokacin da a wannan birni wato na samu barifatin ma'abucin daukaka ta daraja wa khafdin da yalwa ta arziki wa malika raf'in na samu wanda yake mamallakin raf'in wato daukaka labtu akan raqumma wa khafdi wato da sauke su ko kuma wa malika raf'in ma'abucin daukakawa ga duk wanda yake so yake kauna wa khafdi da kaskantawa ga duk wanda yake kiyayya da shi yake gaba da shi ma'ana dai mutumin da yake da wadata shine sai yace tuktu sai nayi bege ila misra zuwa birnin masar tawqana as-saqimi ila al-usati wal karimi ila al-muasa wato irin bege na marar lafiya ila al-usati zuwa lakwatururi lafazin al-usa jam'i ne na asil in aka ce asil lakwataru likita kenan masanin magani shine yace tukutu sai nayi bege ila misra zuwa birnin masar tawqana as-saqimi irin bege na marar lafiya ila al-usati zuwa lakwataruri wal karimi irin bege na mutumin kwarai ila al-muasa zuwa taimakawa lokacin da aka nemi taimako a gunsa kasan shi mutum wanda yake mai karamci mutumin kwarai idan aka nemi ya taimaka to farin ciki yake da murna da walwala da jin dadi farafabtu ala'ika listiqama wa nafabtu awa'ika liqama a lokacin nan yace sai na kakkabe ala'ika listiqama duk wasu rataye-rataye wato na neman zama a gida lafazin ala'ik wato shine abubuwan da suke bujuro ma dan adam waɗanda suke ratayuwa da shi abubuwa waɗanda suke na ban makawa shine misali irin abin da ya shafi kamar mata da ƴaƴa da kula da dukiya da sauransu to dukkan waɗannan alaƙoƙi yace sai na kakkabe su shine yace farafabtu alaiqal istiqama sai na kakkabe wato dukkan wasu rataye rataye na neman zama a gida wana fabtu na dai dada kakkabe awaiqal iqama wato abubuwan da suke hana mutum motsi waɗanda suke masu sanya shi zaman gida lafazin awaiq jam'i ne na aiq idan aka ce aiq abinda zai zo yayi banga banga ya hana ka game da abinda kake nufi lafazin farafabtu minan rafdi ne kamar yadda lafazin nafabtu minan nafdi ne kilahuma mutaradifan a wajen ma'ana shine dai kakkabewa ka watsar da abu shine yace farafabtu wato sai na watsar da alaiqal istiqama wato duk wasu rataye rataye na neman zama a gida wana fabtu na kakkabe awaiqal iqama wato abubuwan da suke hana mutum motsi waɗanda suke na zaman gida wa arau raitu zahar ibn na'ama wa ajfaltu nahwaha ijfalan na'ama wato sai na fure bayan wani ingarman duki idan aka ce ibnu na'ama shine ingarman duki an ambace shi da wannan suna saboda wato yawan gudu kuma lafazin anna'ama suna ne wanda yake na hanya idan aka ce anna'ama hanya kenan shi yasa ake ambatan wato doki da wannan suna ibnu na'ama shine yace wa arau raitu zahar ibn na'ama sai na fure bayan wato shine ingarman doki lafazin wa arau raitu shine ma'ana mutun ya hau doki ba tare da wato an dora masa sirdi ba haka doki wanda yake tsiraitacce ba sirdi ba wata shimfiɗa wa ajfaltu nahwaha nayi gaggawa wato zuwa wajenta ijfalan na'ama irin gaggawa ta jimina domin jimina duk a cikin waɗannan dabobi na daji tsuntsaye da sauransu to tana ɗaya daga cikin waɗanda ake buga misali da su wajen gudu yadda ka san iska haka jimina take shine yace wa ajfaltu sai ne gaggawa na hawaha wajenta ita birnin Masar ijfalan na'ama wato irin gaggawa ta jimina falamma dakhaltuha ba'da mu'anatil aini wa mudanatil haini lokacin da na shiga birnin bayan gogeggeniya da wahala wa mudanatil haini da kuma kusantar halaka kalimtu biha kalafan nashwani bil istiba sai nayi kwadayi da ita irin kwadayin mashayi game da shan giya ta lokacin safiya idan aka ce al istiba shan abin sha na lokacin safiya al gabuk sha na lokacin yamma shine al istiba an gane ko dan haka shi abin sha na safi ake kiran shi as sabu na yamma ake kiran shi al-gabuk al-istiba sha na lokacin safiya al-ibtibaq sha na lokacin yamma shine yace falamma dakhaltuha lokacin da na shiga birnin ba'da mu'anatil aini bayan gogeggeniya da wahala wa mudanatil haini da kusantar halaka kalimtu biha sai nayi kwadayi da ita kalafan nashwani irin kwadayi na mimayi bilis ibahi game da shan giya ta lokacin safiya wala hairani bi tanafusi sabahi wato irin kwadayi na ɗimautacce game da wayewar gari shine ma'ana lokacin da hasken asuba ya keto mutumin da ya samu kansa a cikin ɗimuwa a cikin dare to idan hasken asuba ya dungo to zaka ga mutum yana kwadayin kenan samun shiryuwa zuwa hanya shine yace wal hairani irin kwadayin wanda yake dimautacci bi tanafusi sabahi game da shine wato kwarewar asbahi hasken asuba lafazin hayran gaye can kallazi stahawatuhu shayatinu fil ardi hayran sai yace fa bainama ana yawman biha adufu yayin da nake zagaye a wannan birni wato a wata rana fa bainama ana yawman biha adufu yayin da nake zagaye a wannan birni wato a cikin wani yini wata hati farasun kadufun a karkashi na wato da wani doki wanda yake mai takama idan aka ce farasun kadufu wanda yake mai taki kusa da kusa wanda kuma tafiya ce wanda take ta takama da doki yake yace izra aitu ala jurdin min alkhayli usbatan kama sabihi al-layli yace sai na hango wasu jama'a ala jurdin min alkhayli abusa ingarmu na dawakai lafazin jurd jam'i ne na ajrad idan aka ce ajrad shine wato ingarman duki wanda yake mai gajeran gasu shine yace izra aitu ala jurdin min alkhayli usbatan sai na hango wata jama'a abusa ingarmu na dawakai kama sabihi al-layli fuskokinsu yadda ka san fitilin dare haka suke ma'ana wajen haske da kyalle menene fitilin dare wato sune taurari walaqad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha yace fasa'altu lintija'in nuzha anil usbati wal wujha sai nayi tambaya lintija'in nuzha domin neman shakatawa da hutu anil usba nayi tambaya dangane da wannan jama'a cewa su wane ne wal wijha kuma ina suka fuskanta faqila sai aka ce da ni ammal qaumu fashuhudun sanidi su waɗannan jama'a wato shaidu ne ma'ana za su je ne su ba da shaidunan su yi shaida wajen gun wani daura aure ammal qaumu fashuhud sanidi su waɗannan jama'a gaba ɗayan su shaidu ne wa ammal maqsad sanidi manufar su inda suke nufin zuwa fa imlakum mashhudun wato mallaka ma ango ne amarya mashhudun wanda yake abin halarta idan aka ce mashhud abin halarta ga yacan wal yau wannan wa shahidin wa mashhud shine yace wa ammal maqsad sanidi manufar su ma'ana manufar su inda suke nufin zuwa fa imlakun yace mallaka ma ango amarya mashhudun wanda yake abin halarta shine manufar su fahadatni mai'atun nashadi ala ansirtu ma al-furradi yace mai'atun nashadi wato farkon karkashashi da kuzari na kuruciya fahadatni wato sai ta kura ni ala ansirtu ma al-furrad abusa da na ka tafi tare da waɗanda suke masu gaggawa lafazin furrad jam'i ne na farid ko kuma ka ce farad idan aka ce farad ko ka ce farid shine wanda yake rigayar jama'a izuwa mashaya kafin su zo ya hayya musu ya shirya musu komai abin da suke bukata kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa ana faradukum alal haudi ni zan gabace ku wato a bisa taukin da Allah ya tanada mun a filin kiyama to shine yace fahadatni mai'atun nashadi farkon karshashi da kuzari na kuruciya sai ya kura ni ala ansirtu abusa da naka tafi ma al-furradi tare da masu gabatar jama'a masu rigayi li afuza bi halawati al-luqa'i danna rabauta wato da halawa ta tsuntuwa ma'ana halawar da ake watsawa a gun daure aure gun angwanci wa ahuza halwa as-simadi kuma danna taru zuwa gare ni halwa as-simadi wato ita ce halawa ta farantai idan aka ce as-simad shine faranti ko kuma kace tire an gane ku shine dai wanda ake dora kwanuka na abinci a kansa shine yace wa ahuza danna taru halwa as-simadi wato halawa ta tire fa afaduna ba'da mukabadatil ana'i ila darin rafi'atil bina'i wasi'atil fina'i tashhadu libaniha bisara'i wasana'i yace fa afaduna fa afgaina yace sai muka isa ba'da mukabadatil ana'i bayan gogeggeniya da wahala lafazin fa afdaina min al-ifdani al-ifda shine wato saduwa ga yacen wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum misaqan galiza shine yace fa afdaina sai muka isa ba'da mukabadatil ana'i bayan gogeggeniya da wahala ila darin zuwa wani gida rafi'atil bina'i wanda yake madaukakin gini ma'ana mai dogon gini wasi'atil fina'i wanda yake mai yalwataccen falfajiya ma'ana falfajiyar gidan falfajiya ce mai yalwaciya idan aka ce alfina shine babban fili da ake bari gaban gida shine balbali shine yace wasi'atil fina'i wato mai yalwacin balbali ko kace falfajiya tashahadu libaniha bisara'i wasana'i gidan da yake ba da shaida ga wanda ya gina ta bisara'i wato da wadata wasana'i da daukaka shine yace tashahadu gida ne wanda yake ba da shaida libaniha ga wanda ya gina shi bisara'i wato game da wadata wasana'i da daukaka idan kace as-sana'a ka sanya hamza shine daukaka in ku aka shafe hamza ya zama haske ga yacan yakadu sanabarqihi yadhhabu bil absar falamma nazalna an sahawati al khuyuli wa qaddamna al aqdama lid dukuli lokacin da muka sauko muka sauka gabarin bayan dawakai wa qaddamna al aqdama muka gabatar da dugadiganmu lidukuli domin shiga wannan gida lafazin sahawat jam'i ne na sahawa in aka ce sahawa wato shine gunda ake zama a bayan doki kamar yadda imru'ul qais yake fada yazillu lughulamu lakhifu an sahawatihi wa yulwi bi aswabil anifil musaqqali shine yace falamma nazalna lokacin da muka sauka an sahawatil khuyuli gabarin bayan dawakai wa qaddamna al aqdama muka gabatar da dugadiganmu lidukuli domin shiga wannan gida ra'aitu dihlizaha mujallalan bi aqmarin mukarraqa wa mukallalan bi makharif mu'allaqa ra'aitu dihlizaha yace sai naga zauren gidan idan aka ce dihliz shine zauri jam'in sa shine dahaliz ra'aitu dihlizaha sai naga zauren gidan mujallalan wato an lillibe shi bi admari wato da wasu tsummakarai mukarraqa waɗanda suke ciccirarru lafazin admar jam'i ne na dimr idan aka ce dimr tsofan tufafi shine dai ragga ko kace tsumma mujallalan wato zauren dukkan shi an rufe shi an lillibe shi bi admari wato da ragga mukarraqa waɗanda suke ciccirarru wa mukallalan wato an masa tuntu bi makharifa da zakumma mu'allaka waɗanda suke ababan ratayawa. Lafazin mukallalan min al-ikilil ne, in aka ce ikilil shine tuntu, an gane ko, kamar yadda hula zanna ake yi mata tuntu, wannan shine ake kira ikilil. Kuma kambe da sarakuna suke sawa suke dorawa a kansu ana kiran shi ikilil. Anan kinaya ce yake, ma'ana can ƙarshen zauren saman shi an yi masa ado, bi makarifa wato da zakumma. Lafazin makarif jam'i ne na mikraf, idan aka ce mikraf shine zakumi ko kuma ka ce sango. Mu'allaka waɗanda suke ababan ratayawa. Wa hunaka shakhsun ala qatifatin fawqa dakkatil latifati, yace wa hunaka shakhsun, a wannan gu yace akwai wani mutum, ala qatifatin wato yana kan wata katifa, latifatin wadda take tattausa, fawqa dakkatin wato a saman wani dakali, an gane ku. Dakali ma dai da ake cewa dakali, asali dai larauci ne, dakka ake kiran shi, an gane ku, shine dakali. Shine yace wa hunaka shakhsun, a wannan gu akwai wani mutum, ala qatifatin yana bisa wata katifa, idan aka ce katifa shine dai katon fulo da ake yi domin hawa a zauna, shine aka hausantar da ita kalimar ake cewa katifa, asali dai larauci ne katifa, ma'ana matala, matala ai turanci ne. Shine yace ala qatifatin wato a bisa wani wata katifa, latifatin tattabsa, lafazin latifa na'ati ne na qatifa, fawqa dakka wato a saman wani dakali. Farabani unwanu sahifati wa mar'a hadhihi at-tarifa, yace unwanu sahifa, adreshin ita wannan takadda, ko kuma kace alamar ita wannan takadda, yace farabani sai ya bani shakka ya sanya ni kokonto, wa mar'a hadhihi at-tarifa wato da maganar wannan abun mamaki. Ga gida ne wanda yake an kankara shi ya ginu, to amma zauren gidan gaya duka an lullube shi da wasu tsummakare tsafin tufafi, kuma an rataye wasu zakumma gaya a saman gidan. Shine yace abin sai bani mamaki, idan aka ce unwan shine alama kenan, abin da yake wato bayyana a bayan takarda, shine yace farabani unwanu sahifa, alamar wannan takarda, wa mar'a hadhihi at-tarifa, da maganar wannan abun mamaki, wato farabani sai ya bani shakka ya sanya ni kokonto, wada'ani tadayyur bi tilkal manahisi ila ana amattu lidhalikal jalis, yace at-tadayyur wato champawa bi tilkal manahis, wato da waɗannan ababe waɗanda suke na rashin sa'a na kalula, wada'ani sai ya kai ni, ila ana amattu izuwa da naka nufaci, lidhalika jalis izuwa da naka nufaci wannan mutumin da yake zaune akan wannan katifa, akan wannan dakali. At-tatayyur champawa bi tilkal manahis, wato da waɗannan ababe waɗanda suke na rashin sa'a na kalula, wada'ani wato sai ya kai ni, ila ana amattu izuwa da nai ka nufata, lidhalikal jalisi ga wannan wanda ke zaune, fa azamtu alaihi bi musarrifil aqdari, nai masa magiya da ubangijin da ke juya wato alqadarinsa, li yu'arrifani domin ya sanar da ni, man rabbu hadhihi ad-dari, wai wane ne ma'abucin wannan gida. Fa qala sai yace da ni, yana mai bani amsa, laysa laha malikun muayyan wala sahibun mubayyan, yace da ni wannan gida da kake gani ba shi da wani mai shi wanda yake abin ayyanawa, wala sahibun mubayyan, ko wani ma'abucinsa wanda yake abin bayyanawa. Gida ne dai gashi amma ba a san mai shi ba. Laysa laha malikun mu'ayyad, ba shi da wani mamallaki abin ayyanawa wanda za a ce gashi. Wala sahibun mubayyan, ko wani ma'abucinsa wanda yake abin bayyanawa. Yace inna ma hiya, wannan gida da kake gani, masdabatul muqayyifina, mahada ce ta maruka. An gane ko? Mahada ce ta maruka, ma'ana mauruka waɗanda suke wannan gunan ne gun haduwarsu. Wal mudarrizina, da waɗanda suke masu kaskantacciyar sana'a. Idan aka ce mudarwiz, mutumin da yake da sana'a, sana'a wadda take kaskantacciya koma baya. Yace wa walijatul mushakshikina wal mujalwizina, yace kuma mashiga ce ta al mushakshikina, waɗanda suke masu gumza, masu ɗaga murya. Idan aka ce mushakshik, kamar yadda al'adarsu take a wannan lokaci, akwai wasu dakali da ake yi kamar guda biyu, hakan mimbari ne. Sai mutane su hau, wannan ɗaya ya hau nan, wannan ɗaya ya hau nan, suna rera waƙa. Wannan in ya sabu baiti ɗaya, wancan shi ma sai ya saba, wanda karmu manta ya gabata lafazin shikshika, kamar yadda yake faɗa shakashi kurtijalihi, shi ne ma'ana gumza, irin kumfa da amali yake fuddowa daga bakinsa. Shi ne ya ce wa walijat, mashiga ce ta almushakshikina, wato na waɗanda suke masu gumza, masu ɗaga murya. Wal mujalwizina, wato da ƴan sanda, ko ka ce dogarai, domin aka ce jilwaz, wato shi ne dogari, jam'unsa shi ne jalawiza, wanda karmu manta ya gabata. Ga can lafazin walija, am hasibtum an tutraku walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum walam yattakhizu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija. Sai ce fa qultu fi nafsi, sai na faɗa a zuciyata, nace inna lillahi ala dhillatil mas'a wa imhalil mar'a, nace inna lillahi, nace lalle dai mu gaba ɗaya mu mallaka ne ga Allah. Ala dhillatil mas'a, abu sabacewar wato gun nema, wa imhalil mar'a, wato da kekashewar makiyaya. Idan aka ce almas'a, inda mutum zai je yayi aiki domin neman abinci, shine yace inna lillahi ala dhillatil mas'a, yace lalle mu mallaka ne ga Ubangiji. Ala dhillatil mas'a, abu sabacewar wato gun nema, wa imhalil mar'a, da kekashewar almar'a, wato gun kiwo. Lafazin imhal min almahal ne, almahal shine wato fari kenan. Sai yace wa hamamtu fil hali bir ruj'a, take yanke, yace sai nayi niyyar komawa. An gane ku? Sai nayi take yanke, yace sai nayi niyyar komawa. Ga yacin inna, yake cewa inna ila rabbika ruj'a. Sai yace wa hamamtu fil hali, take yanke sai nayi niyya bi ruj'a, game da komawa. Lakinni yas tahajjantul auda min fauri, yace sanidi ni wato na kyamaci komawa kai tsaye. An gane ko? Lakinni yas tahajjantul auda min fauri, yace sanidi na kyamaci komawa min fauri, wato kai tsaye a ce na koma, na ga cewa hakan ba daidai bane. Wal qahqarata duna gairi, na kyamaci yi da baya da baya kafin wani yayi. Fa walajtu dara, yace kai tsaye sai na kutsa cikin gidan. Mutajarri'an lil gusasa, ina mai kwankwadar wato makara. Lafazin gusas jam'i ne na gussa. In aka ce gussa, abinda yake makare mutum yayi banga banga a makogoro, shi bai fito, shi bai yi kasa ba, kuma shi bai fito ba. Ga yacin wa ba'aman za gussatin wa azaban alima. Lafazin mutajarri'an ga ya canya tajarra'uhu wa la yakadu yusibu, shine yace fa walajtu dara, sai na kutsa gidan mutajarri'an ilgusasa, ina mai konkwadar wato makara. Kama yalijul usfurul qafasa, kamar yadda tsuntsu yake kutsawa cikin akurki akan tilas. Yace fa idza fiha ara'iku manqusha, wada nafisu mafrusha, wana mariku masfufa, wasujukun marsufa. Yace sai ga maka wasu gadaje manqusha wadanda suke ababan zanewa, an zane su an kawatar da su. Lafazin ara'ik jam'i ne na arika. In aka ce arika, gado da ake yi na hutu ba na kwanci ba, kamar yadda waɗannan manyan kujeru da ake yin su a yau salon, su ne ake kira ara'ik. Mufradin shi ne arika. Ya yi can muttaki'ina fiha alal ara'ik la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Shine yace fi fa'iza fiha, sai ga maka a cikin gidan ara'iku, wato gadaje manqusha waɗanda suke ababan zanewa wanda an kawatar da su, wada nafisu wato da kilisai, mafrusha waɗanda suke ababan shimfidawa. Lafazin qanafis jam'i ne na dinfisa. Idan aka ce dinfisa shine kilishi, an gane ko? Wannan dai fartar ko kace muket wanda ake shimfidawa. Wana mariku wato da matassan kai, masfufa waɗanda suke ababan jerawa junansu da juna. Lafazin na marik jam'i ne na numurka. Idan aka ce numurka shine matashin kai, ga ya can wana mariku masfufa. Kuma ga ya can Imrul Qais yana faɗa ka anni wa rahali wal iraba wa numriki ala yarfa'i zi zawa'i da nikiniki. Yace ka anni wa rahali wal kiraba wa numriki ala yarfa'i zi zawa'i da nikiniki. Shine yace wa namariku wato da matassan kai, masfufa waɗanda suke ababan jerawa junansu da juna. Wasujufun wato da labule, marsufa waɗanda suke abun haɗawa junansu da juna, wanda an haɗa su an liƙa su junansu da juna. Lafazin sujuf jam'i ne na sujaf. In aka ce sujaf shine wato labule, shine dai ake cewa rido a turance. Wasujufun wato da labule, marsufa waɗanda suke ababan haɗawa junansu da juna. Wa qad aqbala al-mumliku yamisu fi burdatihi, sai ga ango ya gabato yamisu wato yana alfahari, fi burdatihi wato a cikin tufafinsa, sai takama yake, yana nuna isa da jiji da kai. Shine yace wayatabahanasu baina hafadatihi, sai takama yake tsakanin wato fadawansa. Mi yake nihi da fadawansa? Jama'arsa waɗanda suka rako shi, an gane ko? Domin ango sarki ne. Shine yace wa qada aqbala al-mumliku, wato ango sai ya gabato, an gane ko? Yamisu yana alfahari, yana nuna isa da jiji da kai, fi burdatihi a cikin tufafinsa. Wayatabahanasu yana takama, baina hafadatihi tsakanin barwansa. Fahina jalasa ka anna hubnu ma'is sama'i, a lokacin da ya zauna ka ce shine al-Munzir ibn Ma'is Sama'i, wanda wani sarki ne wato daga cikin sarakuna da aka yi shi, shine ake kiran shi al-Munzir ibn Ma'is Sama. An masa wannan laƙabi ibn Ma'is Sama, mahaifiyar shi ce ake ce mata wato Ma'us Sama, saboda kyawun da Allah ya yi mata. Shine yace fahina jalasa, a lokacin da ya zauna ka anna ibn Ma'is Sama'i, ka ce shine al-Munzir ibn Ma'is Sama'i, wanda sarki ne mai wannan mai cikakken mai kasaitaccen mulki. Nada munadi min qibalil ahma'i, sai wani mai kira yayi kira, ko kace wani mai shela yayi shela min kibalil ahma'i wato daga bangaren dangin ango idan aka ce al ahma sune ɗan uwan ango dangin ango abinda ya shafi mahaifinsa ko amminsa ko ɗan uwansa ga ya can a hadisi sahihi manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa iyyakum wadkhula ala nisa qalu ya rasulullah afara'aita al hamwa qala al hamul maut idan aka ce alhamu shine wato dan uwan miji kenan kanan miji ko wan miji ko wanda yake ammin sa ko dan ammin sa to sune dangin wajen miji ake kiran su alahma shine yace nada munadi sai wani mai kira yayi kira min kibalil ahma'i ta bangaren wato dangin ango yace wa hurmati sasana ustazil ustazina wa qudwati shahazina yace rantsuwa nake da alhurmar wato shine sarki sasana sasana shine sarkin maruka wanda ya assasa ruko a duniya an gane ko wannan dai ruko da ake na maruka shi sasana shi ya assasa shi shi sarakuna ne na farisa wanda Allah ya ciccira su yayi daidai da su suka watsa a duniya suka kaskanta suka wulakanta a sababin ciccira takarda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani sarkin su yayi Allah ya wulakanta su yayi daidai da su to shine suka ringa yawo ta duniya su suka assasa wannan roƙo zamu iske akwai makama ta 50 ba daya mai suna assasaniya yadda yake koya ma dan shi roko salon roko yadda ake wanda in maroka suka karanci wannan to sun samu babban jari assasaniya makama ce ta 50 ba daya wanda insha Allah zamu iske ta shine yace wa hurmati sasana yace ina rantsuwa yace da alhurmar wato sasana wannan dai rantsuwa ce dai ta maguzanci ustazil ustazina wanda shine malamin malamai an gane ko malamin malamai suka ce malum makala uku ne akwai ustazun fiddin sune malamai wadanda suke masana addini masana hukunce hukunce suka ce na biyu akwai ustazun fidduniya su ko shine abin da ya shafi sarakuna da fadawansu sannan kuma akwai ustazun fisina'a wanda shi kuma malami ne a bangaren sana'a shi ba masanin addini ba shi kuma ba wani ba wanda yake bangaren abin da ya shafi lamari na duniya abin da zai amfane shi kamar misali suka ce kamar magini kaga ana kiran shi ustaz haka kasancewar wanzani haka wanda yake malla shine wato matukin jirgin ruwa to wannan dukkan su kuma ana kiran su asatiza to kamar dai yadda dai a yaran Hausa dai kowa ya zama malam an gane ko kamar yadda duk wanda ake shine to shine anan sai yake cewa ustazil ustazina wato malamin malamai wa qudwati shahazina wanda shine abun koyi na maruka idan aka ce shahaz shine wato maruki shine yace wa qudwati shahazina wanda shine abun koyi na maruka shi wannan mai shela a cikin shelar sa yake fada la aqada hadhal aqad al mubajjala fi hadhal yawm al aghr al muhajjal yace babu wanda zai kulla wannan daurin aure al mubajjal wanda yake abin girmamawa fi hadhal yawm al aghr a cikin wannan yini wanda yake mafi haske al muhajjal wato mai fari biyar idan aka ce at tahjil shine wato farin goshi da farin hannu da farin kafa kamar yadda ake samu ga dawakai shine hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallama yake fada inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu shine yace la aqada hazal aqada ba wanda zai kulla wannan aure al mubajjal wanda yake abin girmamawa fi hazal yawmil aghr a cikin wannan yini mafi haske al muhajjal wanda yake mai fari biyar illa allazi si mutuman da jala ya yawuta duniya, wajaba ya sare dazuka da kai da tafiya, washabba wanda ya girma fil kudiya a wajen roko, washaba har yayi hurhura. Shine yace illa allazi, sai mutumin da jala wato ya yawuta duniya, wajaba ya sare dazuka da tafiya, washabba ya tashi fil kudiya, wato tun yana yaro ya tashi fil kudiya wato game da roko, washaba har yayi hurhura. Fa ajaba rahada sihri ma asharu ilayhi wa adinu fi ihdari al-mansusi alayhi. Ma asharu ilayhi, abinda bangaren ango suka yi nuni zuwa gare shi na wannan magana na cewa ba wanda zai kulla wannan aure a wannan yini, illa allazi jala wajaba washabba fil kudiyati washaba, shine kenan ma asharu ilayhi, abinda bangaren ango suka yi nuni zuwa gare shi. Fa ajaba rahada sihiri, wato sai ya kayatar da jama'a wato nasirikin bangaren amarya lamarin sai ya kayatar da su. Wa adinu, kai tsaye suka ba da izini, fi ihdaril mansusi alaihi, game da zawwa da wanda aka nassanta aka bayyana cewa shine zai kulla wannan aure. Ana nan kai tsaye yace fa bara zahina izin shaykun, sai wani dattijo ya fito, kada amalal malawani qamatahu wa nawwaral fatayani sagamatahu, yace sai wani dattijo ya fito, kada amalal malawani qamatahu, yace dare da rana wato sun karkatar da qamatahu miƙewarsa, ma'ana ya tankware yayi baka, tsuha ya cin masa. Wa nawwaral fatayani, waɗannan samarin biyu, ma'ana dare da rana kenan. Wa nawwara, sun haskaka, sagamatahu wato tukkuwar kansa, ma'ana gashin kansa yayi fari yayi furfura. Lafazin almalawan da alfatayan, wato dare da rana su ne ake yi ma wannan lakabi. Shine sai ya ce fatabasharatil jama'atu bi ikbalihi, jama'a sai suka ringa ba junansu albishir a sababin gabatowar shi wannan dattijo. Wata badarat, suka yi gaggawa ilastiki balihi zuwa taryoshi. Falamma jalasa ala zurbiyatihi, wato lokacin da ya zauna akan kilishinsa, zurbiya shine kilishi, an gane ko da ake shimfidawa a zauna a kai. Wasakanati dawba'u li haibatihi, abdawba'u hayaniyar jama'a, wasakanat tanzu li haibatihi, saboda kurjininsa. Izdalafa ila masnadihi, wato sai ya kusanta zuwa majinginarsa, ma'ana inda zai dan jinginu. Wa masaha sablatahu, wato sai ya shafa gemanyarsa, biyadihi da hannunsa. Thumma qala, sannan sai ya faɗa, yace alhamdulillahi almubtadi bil ifdal, yace dukkan wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa, a duniya ko a lahira, cancanta ne ga Allah almubtadi bil ifdal, wanda ya fari wato halittunsa, bil ifdal wato da kyautarsa ko kace da baiwarsa. Almubtadi wanda ya fari ko ya almubtadi lin nawali, wato wanda ya fari lin nawali, wato shine almubtadi wanda ya fari bayinsa, lin nawali wato domin yi musu kyauta. Lafazin almubtadi bil hamza da almubtadi bil ayn, dukkan su ma'anarsu daya. Shine yace almubtadi wanda ya fari komai halittunsa, bil ifdal wato da fadlarsa. Almubtadi kuma wanda ya fara gabayinsa, lin nawali wato ga kyautukansa. Almutaqarrabi ilayhi bis su'ali, ubangijin da ake kusantarsa, bis su'ali game da roko. Almu'ammali, abun kauna, li tahqiqil amali, domin tabbatar da gurace gurace. Allazi shara'a az-zakata fil amwali, shine ubangijin da ya shar'anta zakka a cikin dukiyoyi. Wa zajara annahar su'ali, ubangijin da ya tsawatar yayi hani annahar su'ali game da kyarar wato maruka. Wa zajara wanda ya tsawatar annahar su'ali game da kyarar wato maruka, domin shi ya faɗa wa ammasa'ila fala tanhar. Wa nadaba ubangijin da ya kwadaitar da bayinsa ila mu'asatil muqarri, zuwa taimakama mabukaci. Wa amara ubangijin da ya yi umarni bi ida'amil qani'i wal mu'tarri, game da ciyar da alqani'i wanda yake dangananne wal mu'tarri, da wanda ya bujuro yana neman a taimaka masa, kamar yadda can ya faɗa fa kulu minha wa ati'imul qani'a wal mu'tar. Shine yace wa amara ubangijin da ya yi umarni bi ida'amil qani'i, game da ciyar da wanda yake dangananne wanda yana da bukata amma baya iya daga baki ya roka, wal mu'tar da wanda ya bujuro shi ya zo ya tsaya ya nuna yana bukata amma bai ce ba a bashi. Wa wasafa ibadahul muqarrabina fi kitabihil mubin, ubangijin da ya siffanta bayinsa al muqarrabina, waɗanda suke ababan kusantarwa ga fadarsa, fi kitabihil mubin, a cikin littafinsa ma'abucin bayani. Faqala ya faɗa wa huwa asdaqul qa'ilina, shine mafi gaskiyar masu faɗa, kamar yadda ya faɗa wa man asdaqu minallahi qila. Wallazina fi amwalihim, sune waɗanda a cikin dukiyoyinsu haqqun ma'lum, akwai wani haƙƙi sananne, lissa'ili ga maruki, wal maharumi da wanda ya kame wanda baya roko. Sai ya ce ahmaduhu ala ma razaqa min tu'matin haniya, ina yabansa ina gode masa, alama razaka a bisa abin da ya azurta bayinsa, min tu'matin haniya, wato na abinci wanda yake mai saukin hadiya, wanda ba sai kai wahala ba. Maroki daga ya zo dan lokaci kadan ba tare da yayi wahala ba, sai kaga ya cika jikar shi da kudi. Shine yace ahmaduhu ina yabansa alama razaka a bisa abin da ya azurta bayinsa, min tu'matin haniya, wato na abinci wanda yake mai dadi mai sauki, wanda ake samu ba tare da wahala ba. Sai yace wa a'uzu bihi, ina neman tsari da shi, min istima'i da awatin bilaniya, game da jin addu'a ba tare da niyya ba. Wace addu'a ce ba tare da niyya ba? Almajirin yayi bara da za a ce Allah ya bada hakuri, kamar yanda su larawa suke cewa buri kafika, in kama almajiri yayi bara sai su ce masa buri kafika, wanda wannan ba ana nihin yi masa addu'a, ana nihin a maida shi ne cewa yayi gaba. Kamar yadda suka hakaito wani balaraban kauye ya je ya kwankwasa wani kofar gida yayi bara, kawai sai wani yaro ya huto sai ya ce masa buri kafika, yake ce masa buri kafika, sai yake cewa qabbahallahul fama, yace Allah ya tsine ma wannan bakin, laqad ta'allama sharra sagira, tun yana yaro ya koyi sharri. Ka san ba abinda almajiri ya tsana illa ka ce masa hakuri, gara ka bar shi yayi in ya gaji, in ya so yayi gaba. Amma duk wanda yace masa hakuri to ya hura masa karan tsana, kenan babu wani wanda yake ganin bakin shi in ba wani. To shine yace wa a'uzu bihi, ina neman tsari da ubangiji na, min istima'i da awatin, game da sauraron addu'a, bilaniyatin ba tare da niyya ba. Shine ma'ana Allah ya bada gaba ko Allah ya bada hakuri da ake fada ma almajiri. Sai yace wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ilahan yajzil mutasaddiqina wal mutasaddiqati, ina shaidawa ina tabbatarwa tun daga halshina har izuwa zuciyata, Allah ilaha, cewa a sama ko a ƙasa babu wanda yake Allah ilaha, babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya, illa Allahu face Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ubangijin da bashi da abokin tarayya ilahan abun bauta daya daya yajzil mutasaddiqina wanda yake sakauta ma maza masu sadaka da lada wal mutasaddiqati da mata masu sadaka wayam haqur riba ubangijin da ke shafi albarka daga cikin dukiya ta riba wayurbi sadaqat ubangijin da ke bunkasa dukiyar da ake fitar mata da zakka yamhaqullahu riba wayurbi sadaqat sai yace wa ashhadu ina shaidawa ina tabbatarwa anna muhammadan lalle annabi muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'i abduhu bawan sa ne arrahimu wanda yake mai tausayi ga mu'minai wa rasuluhu kuma manzon sa ne alkarimu wanda yake mai matukar karamci lafazan arrahim sifa ce daga cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya siffanta shi da wannan sifa sai ka koma karshen suratu tauba لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كما جاءكم ورحمة للذين آمنوا منكم سننكم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شيني يجي عبده باون سني الرحيم ونديك مي توسيا واغ مؤمني ورسوله كما منزن سني الكريم ونديك مي كرمتي ibta'athahu ubangiji ta'ala ya aiko shi liyansaka zulmata bidiya wato dan ya shafe duhu na kafirci bidiya'i wato da haske wanda yake na shiriya wayanta sifa lil fuqara'i min al aghniya'i kuma dan ya fito ma da talakawa haƙƙin su min al aghniya'i daga gun mawadata an gane ko shine a ciro wani abu daga gun mawadata a ba talakawa mabukata shine yace wayantasifa lafazin wato yantasifa min al-intisaf ne ma'ana shine adalci fitar da haƙƙi kenan insaf shine yace wayantasifa dan ya fito da haƙƙi lil fuqara'i na talakawa min al-aghniya'i daga gun mawadata kamar yadda daman zakka yana daga cikin hikimominta dan a taimaka ma mabukata su ma su dan samu abin da za su kure kudan bakin su kamar yadda a hadisin Mu'az manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada tu'khazu min aghniya'ihim wa turaddu ala fuqara'ihim sai yace farafaka sallallahu sallallahu alaihi wasallam bil miskini wato tsiran Allah da amincin sa su tabbata a gare shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farafaka ya tafsasa bil miskini wato da wanda yake mabukaci ya tafsasa ma mabukaci wa khafada janahu lil mustaqin kuma ya kaskanta sasannin sa lil mustaqin ga duk wanda ya kaskanta kai wa khafada janahu ya kaskanta halayen sa da dabi'un sa lil mustaqini ga wanda ya kaskanta kai kamar yadda Allah ya umarce shi da haka waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin kuma waqfid janahaka lil mu'minin al mustaqin min al istikana ne istikana shine kaskanta kai ga yacan wa ma da'ufu wa mastakanu shine yace wa khafada janahu ya kaskanta sasannin sa lil mustaqini ga duk mutumin da ya kaskanta kai wa farada al huquqa wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yanka wasu haƙuƙuwa fi amwalil musrina a cikin dukiyoyin mawadata wa bayyana ya bayyana ma yajibu abinda ya zama wajibi lil muqillina ga masu karancin dukiya alal muksirina akan masu yawan dukiya su wane ne al muqillin talakawa mabukata al muksirin mawadata sai yace sallallahu alaihi salatan tuhuzihi bizulfa yace tsiran Allah da amin wato sallallahu alaihi wato ubangiji ta'ala ya dade yabo akan sa salatan yabo tuhuzihi bizulfa wanda zai rabautar da shi game da karin samun kusaci da ubangijinsa wa ala asfiyaihi ahli suffa hakanan abisa zakwabansa sune ahlus suffa, an gane ku sahabbai waɗanda suke talakawa mabukata, waɗanda suke taruwa zuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ba su da masauki a Madina, ba su da wata dukiya, talakawa ne mabukata irin su Bilal, irin su Ammar, irin su Suhaib, irin su Khabbab, wato da sauransu. Shine yace an gane ko as-suffa ita ce rumfa, ma'ana wata babban rumfa a gaban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda wannan shine wato makomar wannan ɗakin su. Shine yace wa ala asfiyaihi, hakanan a bisa zababansa. Lafazin asfiya jam'i ne na safi, kamar yadda atqiya jam'i ne na taqi. Sai yace ahlus suffa, waɗanda suke ma'abuta wannan rumfa dake gaban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace amma ba'du, bayan abin da ya gabata na godiya ga Allah da yabo da jinjinawa da salati ga manzansa, sai yace fa inna Allah ta'ala, lalle ubangiji mai girma da daukaka, shar'an nikaha, ya shar'anta aure, li ta'affafu, domin ku kame gabarin aikin alfasha ita ce zina, wa sannat tanasula, ya sunnanta aihuwa, li kai ta taba'afu, dan ku lullunka, ku yawaita, masu tauhidi su yawaita a ban kasa. Faqala subhanahu, ubangiji ta'ala ya faɗa, li ta'arifu, dan ku san juna, ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Ubangiji ta'ala ya faɗa, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, inna khalaqnakum, ku san da cewa lalle mu ne muka halicce ku, min dhakarin wa untha, wato daga tsakanin namiji da mace, annaba Adam da Hawwa, wa ja'alnakum shu'uban, muka maida ku taushika taushika. An gane ko shine kamar da a turance kenan ake kira da wannan population. Idan aka ce sha'ab, shine kenan kamar misali population dukkan yawan jama'a ko wasu kabilu kenan in aka hada su gaba daya. To jam'in shine shu'ub. Sai yace wa qaba'ila, da kabilu, li ta'arafu, wato dan ku san juna. Sai yace wa hadha, wannan ango da kuke gani, yace Abu Darraji, wato shine ma'abucin kai kawo, wanda ko ina ya shiga, wallahi ibn Kharraj, wato shine mai yawan shiga kuma shine mai yawan fita, ma'ana mai yawan shiga gun mutane domin yayi musu roko, Kharrajin kuma mai yawan fita. Zulwashil waqahi, ma'abucin huska wadda take ta rashin kunya. An gane ku, shi a bai ruwan shi baya jin kunyar jama'a, ko ina sai ya shige ya abin da ya ga dama. Shine yace wa hadha, wannan ango, Abu Darraji, wato shine uban kai kawo, ma'ana ko ina ya yawuta a fadin duniyar nan a yawon roko, yawon nema. Wallahi ibn Kharraj shine mai yawan shiga abun jama'a, ibn Kharraj kuma shine mai yawan fita. Zulwajihil waqahi, ma'abucin huska ta rashin kunya. Wal ifki surrahi, wato da ƙarya wanda take a fili a bayyane. Wal hariri, wato da gurnani. Wasiyahi, da ihoce ihoce. Wal ibrani, da kashin hakuri, daga ka taba shi yanzu kun yi fada. Wal ilhahi, da nacewa a wajen roko. Wannan duk sifofin angon ne. Ya khatubu salidata ahliha, yana neman auren salidata ahliha, tsiwatacciyar jama'arta, wanda tafi kowa tsiwa a cikin danginta. Idan aka ce imra'a salida, wanda take mai tsiwa, wanda ba ta jin kunya, wanda komai abin da yazo bakin ta fada take. Shine yace ya khatubu, yana neman auren salidata ahliha, tsiwatacciyar danginta, wa sharidata bi aliha, wadda kuma daidai da mijinta ne. Shi mutumin banza, ita mutumiyar banza. Kambasa binta Abil Ambasi, wanda ita matar yace bakin wuta ce kuma diyar zaki. An gane ku, laqabinta ne Kambas, ma'ana bakin wuta. binta Abil Ambas kuma diyar Zaki lima balagahu wato domin abin da ya cin masa na labari minilti hafi habi ilhafiha wato na yafi da take yi game da naci ilhaf shine wato naci ga yacin lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al jahil wa aghniya min at ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an nas ilhafan ilhaf wato nacewa a wajen roko shine yace lima balagahu domin abin da ya cin masa min iltihafiha na yafi da take yi iltihaf wannan na hurku min al-lihaf ne lihaf shine mai yafi bi ilhafiha wato da nana cewarta wa israfiha wato da wuce iyakarta fi isfafiha wato a wajen wato shine kusacinta ma'ana tana da wuce iyaka fi isfafiha wato game da shine kusantowarta wanki mashiha wato da gaggawarta alama ashiha a bisa abincinta ita ba ta jinkiri ba ta lati indiya akan abinci ne wanti ashiha da daukakarta inda hirashiha wato a guri rikicinta inda rikici ya barke to kai tsaye zaka ga ta miki yace waqad bazala laha min as-sadaqi shallaqan tabbas shi wannan ango ya bada game da sadakinta shallaqan wato shine zakumi wa ukazan wato da kwagiri wasiqa'an da wani tsohon dan kwali wa karrazan da wani koko wanda wannan kayan su ne na roƙon wanda suke yawo a wannan lokaci daman sai a samu wata tsohuwar tufa sai a dora akai shine siqa'an din an bata kuma wannan kwagiri wanda shine na kwankwasa gida duk kohar gidan zai suka tsaya sai su kwankwasa da shi idan aka ce ukaz yar sanda ce wanda tana da kai irin na mashi sannan kuma ga zakumi na zuba kaya kenan da karrazan da koko wanda take mekawa kenan in an zuba mata sannan kuma sai ta zuba a cikin zakumunta sune kayan sadakin kayan roko ne aka hada mata shine yace wa qad bazala laha min as-sadaqi tabbas shi wannan ango ya bata game da sadaki shallaqan shine zakumi wa ukazan da kwagiri wasiqa'an da wani tsohon dan kwali wa karrazan wato da wani koko ko kuma karraz suna kiran shi gulguleti ma'ana shine ma'ana dan abu wanda yake na sanya ruwa a ciki yace fa anki huhu in ka ha mislihi ku aura masa aurawa ta kwatancin sa ma'ana mace ce ce didi da shi wasilu hablakum bi hablihi ku sadar da igiyar ku da tashi wa in khiftum ailatan in har kun yi tsoron talauci fasawfa yughnikum Allahu min fadlihi da sannu ubangiji ta'ala zai wadatar da ku game da fadlarsa aqulu qawli hadha ina fadar fadata wannan wa astaghfirullaha al'azima li wa lakum ina roƙon Allah mai girma ya gafarta min ya gafarta muku wa as'aluhu ina roƙon sa an yi kusira fil masadibi naslakum wato ya yawaita ƴaƴanku fil masadibi wato a gidan jawo a gidan maruka almasadib jami'i ne na masqaba masqaba shine kenan mahadar su inda suke taruwa yace wa as'aluhu ina roƙon sa an yukthira ya yawaita naslakum ya'yanku fil masadibi wato a gidaje na maruka wa yahrusa min alma'adibi shamlakum kuma ya kiyaye wato jama'ar ku min alma'adibi wato game da hallaka falamma faraga shekhu min khudubatihi lokacin da shi wannan dattijo ya gama khudubarsa wa abrama lil khatani aqada khudubatihi wato ya kyautata kulla khudubatihi daura aure lil khatani wato ga waliyin amarya idan aka ce khatani shine ma'ana makusancin amarya waliyinta shine yace wa abrama ya kyautata aqada khidbatihi wato shine kulla auran khidbatihi wato amaryarsa kenan idan aka ce khidba bi ma'ana makhduba lil khatani wato ga shi waliyin amarya tasaqada minan nisari mastagraqa haddal iksari tasaqada wato sai suka ringa fadowa minan nisari na halawa ta angwanci wanda ake watsawa mastagraqa abin da ya dirmi yadda haddal iksari iyaka ta yawaitawa ma'ana abin ya huce hankali irin halawar da aka watsa wa agra shahiha bil isari abin da ya shuna ash-shahiha maruwaci bil isari shi ma ya fifita wani akan shi shi ma ya zuba hatta da maruwaci sai da ya tsakuro shi ma ya zuba domin kudade ake zubawa da halawa da sauransu thumma nahaba ash-shaykh sannan wannan dattijo sai ya tashi ya zabura ya sahabu zalazilahu wato yana jan gizar tufafinsa wa yaqdumu arazilahu yana gabatar arazilahu wato kaskantattun jama'arsa lafazin arazil jam'i ne na arzal idan aka ce arzal kaskantacce ga yacin wa ma narakatta ba aka illal ladina hum araziluna badiyar ra'i shine yace wa yaqdumu yana gabatar arazilahu kaskantattun jama'arsa qala al haris ibn hammam al haris dan hammam yake fada fatabi'tuhu sai na bi shi li anzura urjatal qawmi wato dan naga karkatar jama'a ma'ana wa nagu za su tafi wa ukmila bahajatal yawmi domin na cika kyawun wannan yini fa ajabihim ila sima'in zayyanatuhu duhatuhu wato sai ya karkata da su ila sima'in izuwa wasu farantai ko kuma kace tiriruwa ko kace akussa zayyanatuhu duhatuhu wanda masu dahuwar abinci wato sun kawatar da su da kala-kalan abinci wata nasafat fil husni jihatuhu bangaren da aka shirya wannan abinci wata nasafat wato ya daidaita da juna fil husni a wajen kyawo fahina raba a kullu shaksin fi ribubatihi lokacin da kowane mutum ya zauna fi ribdatihi a mazauninsa wa dafika yartau fi raudatihi ya haɗu yana kiwo a cikin dausayinsa in salaltu minas safi al-haris yace sai na zari daga cikin wato sahun jama'a wa farartu minas zahabi wato na gudu minas zahabi wato game da kusantar shi wannan abinci da aka kawo fahanat minas sheikh laftatun ilayya sai waiwaye game da wannan dattijo sai ya yanzunta zuwa gare ni waiwayawar da yake wannan dattijo kawai sai ya hango ni shine yace fahanat minas sheikh laftatun ilayya waiwayawa zuwa gare ni game da wannan dattijo fahanat yace sai ta yi dace ta yanzunta wa nazratun da kallo hajama biha tarfuhu wanda idanunsa suka yi mamaya a kaina alayya a kaina fa qala si yace ila aina ya buram yace ya kai lalatacce ina zaka halla an gane ku idan aka ce buram wanda yake lalatacce malalaci kenan yace ila aina ya buram ya kai malalaci ina zaka halla asharta mu'asharata man fihi karam yanzu ba za ka yi mu'amala da jama'a ka cuɗanya da su irin mu'amala ta mutumin da ke da karamci fa kuntu sai na faɗa wallazi khalaqa haibaqan rantsuwa nake da ubangijin da ya halicci sammai ibaqan wata kan wata alam tarau kaifa khalaqa allahu sab'a samawati ibaqa sai yace wa tabbaqaha rantsuwa nake da ubangijin da ya rufe sama ishraqan ga haske yace la zuqutu lamaqan yace bazan dandani komai daga cikin wannan abinci da aka shirya wala lustu ruqaqan bazan dandana wata gurasa yace autu khubirani yace sai idan ka bani labari aina madabbu sibaka wato wai ina ce madabbu sibaka wato shine gun tafiya na sibaka kuruciyarka ma'ana a ina aka haife ka an gane ko aina madabbu sibaka wato ina ne gun tafiya na yarintarka ma'ana a ina ka tashi wa min aina mahabbu sabaka wato mabugar iskar ka ta gabas ta ina take motsawa idan aka ce as-saba ita ce iskar da take fitowa daga bangaren gabas shine yace wa min aina mahabbu sabaka wato ina ne mabugar wato iskar ka ta gabas fatanaffasa su'ada amirar wato sai yayi limfashi yayi huci fatanaffasa sai yayi huci as-su'ada a huci wanda yake mai hauhawa miraran sau da yawa wa arsala al-buka'a midiraran wato ya saki kuka midiraran yana mai zubar da hawaye ga ya ce yursil as-samaa alaikum midirara wa arsala al-buka'a midiraran wato ya saki hawaye midiraran wanda yake mai yawan zuba hatta izastan zafat dam'a lokacin da wato ya karar da zubar hawayensa istansata al-jama'a sai ya nemi cewa jama'a su yi kawaici ma'ana su yi shuru wa qala li sai ya ce da ni ar'ini sam'a yace a ramin jinka mas'adur ra'si saruju wa biha kuntu amuju baldatun yujadu fiha kullu shay'in wa yaruju ويردها من سلسبيل وسهاريها مروج وبنوها ومغاني هم نجوم وبروج هبذا نفحة ريا هوى مرآها البهيج وأزاهير رباها حين تنجاب الثلوج من رآها قال مرسى جنة الدنيا سروج ولمن ينزه عنها زفرات ونشيج مثل ما لاقيت مزحزحني عنها الألوج أبرة تهمي وسجون كلما قر يهيج وهموم كل يوم خطبها خطب مريج وهموم كل يوم خطبها خطب مريج ومسائم في الترجي كسرات الخطب أوج ليت يومي هم لما هم لي منها الخروج سيكي فتا مسقط الرأس يتي مفاتر كينا معنا مهيفاتا اند اكهيفيني سروج يتي برنن سروجني وبها كنت أموج wato yace wabiha a birnin Saruja ne kuntu amuju na kasance ina kai kawo ga ya can wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd shine yace wabiha a birnin Saruja ne kuntu amuju na kasance ina kai kawo yace ita Saruja baldatun gari ne yujadu fiha kullu shay'in wanda ake samun dukkan komai a cikin sa waye ruju kuma yana saukaka ba sai da wahala ba komai akwai a garin kuma da sauki zaka same shi yace wirduha ruwan shanta min salsabili ruwa ne wanda yake tacecce wanda yake sansanya wanda yake daddada salsabil ido ne na ruwa a gidan aljanna ainan fiha tusamma salsabila yace wirduha ruwan shanta min salsabili wato na tacecce ruwa ne wa sahariha yace dazukanta saharata dazukanta yace muruju masu tsatsi ne an gane ko ita saharata ma gonakai ne an gane ko lafazin muruju jam'i ne na marar shine yace wa sahariha dazukanta murujun wato tsatsi ne ko kace gonakai ne wa banuha wato ƴaƴanta ƴaƴan mutanen saruje yace nujumun taurari ne wa maganihim gidajensu ko burujun wato benaye ne an gane ko lafazin buruj jami'i ne na burjun wa banuha khabar na banuha shine nujum ma'ana ƴaƴanta nujumun wato taurari ne yadda ka san taurari haka huskokin su suke haske wa maganihim gidajensu kuma yace burujun wato benaye ne yace habbaza yace kai can so da kauna nafahatu rayyaha game da tashin kanshinta wa mar'aha da maganarta albahij wadda take mai kayatarwa gani ko ga ya can wa ambatat min kulli zawjin bahij sai ya ce wa azahiru rubaha wato huran jigawarta lafazin azahir wato jam'i ne na azhar azhar jam'i ne na zahar zahar shine kure wa azahiru rubaha yace furan jigawarta hina tanjabu lokacin da yake tsagowa yake budewa yace asuluju kace kankarace saboda kyawu lafazin asuluju jam'i ne na salj sai yace mar'aha wato duk wanda ya ga birnin saruja kala zai fada yace marsa jannatin duniya saruju saruja ita ce wato tasha wato ta aljannar duniya idan aka ce marsa shine tasha ta jiragen ruwa inda in jirgin ruwa ya zo za a janyo kugiya a sarkahe shi jikin wani katon dutse yace mar'aha duk wanda ya ganta kala zai fada yace saruju ita birnin saruja marsa jannatin duniya ita ce tasha ta aljannar duniya wali man yanzahu anha naga duk wanda yayi nisa ga barinta zafaratul huci wani shijin da kuka ma'ana duk wanda yayi nisa ga barin birnin saruja zaka same shi yana huci dan bakin ciki da bacin rai wani shijin da kuka yace mislu ma laqaitu kwatancin abinda na hadu da shi muzzahazahani anhal uluju tun lokacin da al uluju wato kattin arna zahazahani anha suka nisanta ni gabarinta lafazin al uluju jam'i ne na iljin idan aka ce iljin shine wato babban arni kenan wanda yake kakkarfa lafazin zahazahani ga ya can wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar kuma sannan fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz sai yace abratun hawaye tahami na tsiyaya wa shajun da bakin ciki kullama qarra wanda a duk lokacin da ya kwanta ya hiji kuma sai kaga ya motsa bakin ciki idan na tuna garin namu yace wa humumun kulla yawmin yace da wasu bakin ciki a kowane yini yace khadabuha wato lamarin ta khadabun marijin lamari ne wanda yake gaurayayye an gane ko lamari ne wanda yake gaurayayye ga ya can wa hum fi amrin marij yace wa masa'il da gun nema yace fitarji wato game da kauna qasiratul khadwi wanda suke masu gajeran taku ujin wadanda suke karkatattu ma'ana gun neman ma gashi ya karkace a yanzu wa masa'in yace da gun nema masa'in jam'i ne na mas'a kamar yadda ya gabata fitarji game da kauna yace qasiratul khabwi wato mai gajeran taki taku ne ujin karkatattu ne ma'ana sai ka sha wahala zaka samu a yanzu yace laita yauni yace ina ma a ce ranar mutuwa ta humma tuntuna an kaddara ta yace ina ma a ce laita yaumi humma wato ranar mutuwa ta an hukunta ta an kaddara ta lamma humma li min hal khuruju lokacin da aka kaddara mun fita daga birnin saruja ina ma a ce mutuwa ta ta zo mun kala sai yake fada falamma bayyana baladahu lokacin da ya bayyana garin sa wa wa'aitu ma anshadahu nakiyaye abinda ya saba ya rira na waka yace aikantu sai na sakankance na tabbatar annahu allamatuna abu zaidi ashe babban malamin mu ne abu zaidi na birnin saruja wa in kana la haramu qad awsaqahu bi qaidin duk da cewa tsufa ya daure shi bi qaidin wato da dabaibayin sa yace fa badartu ila musafahatihi sai nayi gaggawa zuwa hada hannu da shi wagtanamtu nari wagtanamtu muakalatahu min sahafatihi nari banta da cin abinci tare da shi min sahafatihi daga cikin farantin sa ko kace akushin sa wazaltu muddata muqami bi misra na zamanto tsawon zamani na zamana a birnin masar aashu ila shuwazihi wato ina nufatar shuwazihi wato bakin wutarsa. Idan aka ce shuwazi shine bakin wuta tacecce wanda babu hayaki, yursalu alaihima shuwazun min narin wa nuhasun fala tantasira. Sai yace wa ahashu sadafatayya min durari alfazihi, ina cika wato kofar kunni na ko kace kunnuwa na, wa ahashu sadafatayya ina cika kunnuwa na, min durari alfazihi game da gwalagwalai na lafazin bakinsa. Yace ila anna aba bainana gurabul baini, har aka kai lokacin da hankaka na rabuwa wato yayi kuka tsakaninmu. Fa faraqtuhu mufaraqatal jafni lil aini, na rabu da shi irin rabuwa ta fatar ido ga ido, domin shi ta fatar ido tana da matukar amfani ga ido. Takan rufe saboda wani zafin rana ko wata kura, an gane ko? Idan ya zamanto babu fatar ido, to ai ido ya daina amfani. Shine ma'ana kinaya ce yake anan da yace fa faraqtuhu mufaraqatal jafni lil aini, sai na rabu da shi irin rabuwa ta fatar ido lil aini ga ido, ma'ana amfani wanda nake da shi, ma'ana ta yanki. Nan insha Allah ta'ala zamu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.